sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Bansauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare da yau Talata 21 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yaku muke rinye tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A shirin namu ne da za ku ji cewa masu ciniki a kasuwar Kara a jihar Sokoto sun yi asarar dukiyoyi masu tarin yawa sakamakon wata gobara da ta tashi a kasuwar. Bayan haka, yayin da waɗansu yankuna a jihar Katsina ke fuskantar barazanar 'yan bindiga, hukumomin jihar sun yi wa muryar Amurka bayani game da halin da ƙananan hukumomin jihar ke ciki da ma sha'anin noma. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda ayyukan 'yan bindigan daji ke ƙara ta'azzara a jihar Niger, Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Masu ilimin kimiyya da 'yan gwagwarmaya a Afirka sun bayyana takaicin sanarwar da hukumar tantance ingancin magunguna da abinci ta Amurka ta fitar dangane da allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Johnson & Johnson ya sarrafa. Makon da ya gabata, CDC ta shawarta ba da fifiko wajen amfani da rigakafin Moderna da na Pfizer kan na Johnson & Johnson sabili da damuwar samun dunkulewar jini da ba safai hakan ke faruwa ba idan aka yi amfani da maganin na Johnson & Johnson. An fi amfani da rigakafin Johnson & Johnson a nahiyar Afirka ne sabili da sau ɗaya ke yi kuma baya matuƙar buƙatar akwatin sanyi na musamman. Ma'aikatar lafiya ta Afirka ta Kudu ta ba al'umma ta tabbacin cewa rigakafin na Johnson & Johnson ba shi da wata illa. A halin da ake ciki kuma, wani mutum a jihar Texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona Omicron, nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a Amurka. Jami'an kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Harris sun ce mutumin ɗan shekaru 50 bai yi rigakafi ba kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar. Kuma CDC ta faɗa jiya Litinin cewa nau'in Omicron ne kashi 73 cikin 100 na sabbin kamuwa da ake yi a Amurka, da kuma ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar zuwa kashi 6 cikin 100 daga adadin da aka samu makon da ya shige. Yadda nau'in kwayar cutar corona na Omicron yake yaduwa kamar wutar daji yasa hukumomi a Amurka suka sake gindaya sabbin sharuɗa da kuma ƙaƙaba sabbin takunkumi. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau Talata, suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sawa takunkumi. Masu zanga-zangan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka suna rera taken ƙin jinin Amurka ɗauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kuɗinmu da aka hana mu taɓawa, a bar mu mu ci abinci. Waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasu zanga-zangan, suna kira ga Washington ta cire takunkumin da ta ƙaƙaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje. Bisa ga cewarsu, al'umma Afghanistan ne suke ɗanɗana kuɗar su da wannan takunkumi. Waɗanda suka shirya zanga-zanga sun rarraba takardun buɗaɗɗiyar wasiƙa da suka rubuta wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, inda suka bayyana cewa gwamnati da ƙasashen yammacin ke marawa baya wadda ta ruguje ta bar bashin dala miliyan 600 na ayyukan kwangila da aka gudanar da ba a biya ba ƙarƙashin ayyukan kwangila da ƙasashen duniya ke ɗaukar nauyi. Washington ta toshe kafar da Kabul za ta iya taɓa sama da dala miliyan 9 da ke asusun ajiya Amurka nan da nan bayan kwace mulkin da mayakan Taliban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama suka yi a tsakiyar watan Agusta. Toshe kafar samun kuɗin da kuma takunkumin ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙabawa Afghanistan ya sa tattalin ƙasar ta Afghanistan da ke dogaro ga tallafi da ake samu daga ƙasashen duniya na tsawon shekaru 20 ya kusa faɗuwa ƙasa warwas. Daga ƙarshe, ƙasar Japan ta rataye waɗansu fursunoni uku yau Talata, aiwatar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru 2 a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Human Rights suke kushewa yadda ƙasar ke amfani da hukuncin kisa. an sami ɗaya daga cikin mutanen uku da aka rataye Yusutaka Fushijiro da laifin kashe mutane da cinna waɗansu wuta a shekara ta 2004 yayin da aka samu biyun da laifin kashe wani ma'aikacin gidan wani wasa a shekara ta 2003. Ana aiwatar da hukuncin kisa cikin matukar siri a ƙasar Japan, inda ba a shaidawa fursunonin makomarsu sai ranar da za a rataye su. Tun shekara ta 2007 Japan ta fara bayyana sunayen mutanen da za a kashe da kuma laifukan da suka aikata, sai dai har yanzu ba a samun cikakken bayani.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a Najeriya ɗan ƙasar na ci gaba da fuskantar matsaloli nau'o'i daban-daban waɗanda kan zo da asarori masu tarin yawa. Wannan karo gobara ce ta sake lakume kayayyaki da har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba a san adadinsu ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto wanda ke nuna cewa gobarar ita ce irinta ta uku da aka yi a cikin wannan shekara a kasuwanni daban-daban.
Gobara na daga cikin nau'o'i na musibbu waɗanda kan shafi al'ummomi a duniya tare da haifar da hasarori. Wannan gobarar da ta tashi a kasuwar Kara da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya ta faru ne lokacin da 'yan kasuwa ba su gama jimami ba na makamantanta biyu da suka faru a cikin wannan shekara da suka shafi sassa da dama. Duk da yake gobarar ta shafi wurare a wannan kasuwar, amma ta fi shafar wurin masu sana'ar karafa, kama daga masu kofofin karfe, kwanon rufi, baro da dai makamantansu, inda kuma ta bazu zuwa wasu sassa.
Sunana Aminu Buhari, sarkin makeran sarkin musulmi. Da ni dai misalin karfe 5 da kusan minti 15 aka buga min waya ga abin da ke faruwa. To kore ni taho, Allah ya kaddara dukkan wuraren namu sun riga sun kama, kuma babu yanda za a yi a shiga wurin ɗaukar wani abu. Duk wanda kaka tunanin wannan hasara za ta iya wuce haka nan.
Sunana Alan Bello Mijin Yawa, chairman na masu wanda Sokoto State. Muna da shago guda biyu, lallai Allah ya sauwa da suna ma muke kwace irin karafan da suka kone, muna mai sowa cikin wani shago da ba haka ga, sannan mu ci gaba da aikin ta da ɗakunan namu. Allah ya so.
Sunana Alhaji Kabiru, to sana'a alwake da gero da dawa da masara. Shinkafa ka lura ga abubuwan da gana ana kwasa ɗakin gana gani akwai buhu ya haɗe 600 wanda a ci da wanga ɗaki guda ga wasu ɗan can guda biyu duk sun ƙone na komi ba a yadda su ci ba.
Gobarar wadda ta tashi da misalin karfe 2:00 na dare har lokacin haɗa wannan rahoto akwai birbishin ta, duk da yake jami'an kashe gobara sun kawo ɗauki cikin lokaci, a cewar Tanimu Bawa na sashen kashe gobara na jihar Sokoto.
An kira mota jan ƙarfe 4 da wasu mutuka a cikin mota ta tashi takinan kamar ka sani kamar da aka mai yan kwana dama ba kwana muka yi ba. An kira mu wannan lokacin taki, an kyana kuma tur motoci kuma kore muka zo wutar ta kama ko ina. Amma raka gane mu nan iyaka ta mun ka tare, kuma Allah ya taimake mu, kuma an samu cin nasara da galaba kan wanga.
Duba da cewa wannan karo na uku kenan gobara tana haifar da hasarori ga 'yan kasuwa ga kasuwanni daban-daban, shugaban kungiyar 'yan kasuwa a jihar Sokoto Alhaji Cika Sarkin Gishiri ya ja hankalin jama'a da ma hukuma.
Ba iya kiyasi ba don ba wuri guda ba ne, akwai 'yan haci, akwai makera, akwai 'yan kaba, akwai mi abubuwa ne da yawa, kowane gefe ba iya tantancewa. Kira ga gwamnatin jihar Sokoto da yake wannan aiki nata ne, nauyinta ne na ƙara gidajen kashe gobara domin samun sa'ida.
Tuni dai da gwamnati ta jajantawa jama'ar da gobarar ta shafa ta bakin mataimakin gwamna Munir Muhammad Dan Iya.
Kuma game da kuka gani ma'aikatan kashe gobara yanzu suna wurin, dan Allah ya so za a shigo domin a yi kilarin wurin domin mutane su ci gaba da sana'arsu.
Yanzu haka dai 'yan kasuwar da suka yi asara sanadiyar gobarar da ta faru a farkon wannan shekara na ci gaba da fuskantar matsaloli na rashin ingantattun wuraren kasuwanci, abin da yasa suka mamaye titunan da suka zagaye kasuwar. Duk da yake makon da ya gabata gwamnatin jiha ta kaddamar da kwamitin da zai ba su tallafi, yayin da 'yan kasuwar wadda ta fi da gidanka da suka yi gobara kwanan baya ke jiran samun ɗaukin gwamnati. Yanzu kuma ga wata ta auku, abin da jama'a ke ganin dokar matakan kare aukuwarta, to sai hukuma da su kansu 'yan kasuwa da sauran jama'a sun bayar da haɗin kai sosai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, a gaida Muhammad Nasir. Yayin da wasu yankunan jihar Katsina ke fuskantar barazanar 'yan bindiga, hukumomin wannan jihar sun yi wa muryar Amurka bayani game da halin da kananan hukumomin jihar suke ciki da ma sha'anin noma. Wakilin mu Haruna Mamman Bako, wanda a halin yanzu yake ziyara a jihar Katsina, ya hada mana rahoto.
Daya daga cikin jihohin arewacin tarayyar Najeriya da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga dadi masu garkuwa da mutane da ma kaiwa jama'a hari ko matafiya, babu gaira babu dalili ita ce jihar Katsina, kuma duk da kokarin da hukumomi ke yi domin magance wannan matsalar, ana iya cewa har yanzu da sauran zomo kaba. Akan wannan zancen na matsalar tsaro a waɗansu yankunan jihar Katsina, musamman masu iyaka da jihar Zamfara, na tambayi Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, kwamishinan kananan hukumomi na jihar Katsina, ko yaya kananan hukumomin na jihar ta Katsina ke rayuwa a cikin wannan matsalar.
Alhamdulillah, kamar yadda ka san fadi kuma duniya ta sani, al'umma suke gani suke saurare, Allah cikin ikon shi Allah ya jarabce mu da wani al'amari wanda ba abin da za mu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin ikon shi shi kan sauka da al'amura, kuma Allah shi ke kawo sauƙinsu. Alhamdulillah, mun fuskanci matsaloli daban-daban a cikin waɗannan ƙananan hukumomi namu, musamman guda 12 da suke yammacin wannan jiha. Ana samun abubuwa daban-daban, kuma abubuwa daban-daban na matsalar tattalin arziki sun faru. Matsala ta tsaro ta janyo tattalin arzikin wannan yanki ya yi ƙasa, a harkar noma da sauran wasu al'amura na zamantakewa ya faru. To amma Allah cikin ikon shi, tun daga lokacin da aka fahimci wannan matsala ba ƙaramar matsala ba ce, aka ɗauki mataki mai girma, gwamnati ba dare ba rana ya ɗauki matakin ganin cewa ya kawo sauƙinta.
Ɗaya daga cikin ababen da ke tallabe tattalin arzikin arewacin tarayyar Najeriya shine noma, kuma wannan fannin na samun nakasowa arewacin Najeriya a waɗansu yankuna saboda dalilan tsaro. Shi yasa nan nemi jin ko wane hali ne ake ciki a jihar ta Katsina game da lamarin noma, kasancewa 'yan bindiga sun haddabi manoma mazauna karkara, cewa da Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, kwamishinan kananan hukumomi na jihar ta Katsina.
Shi idan aka kira rashin tsaro ya kunshi abubuwa daban-daban, kuma komai zai iya samun cikas a sandiyar wannan rashin tsaro, kamar shigowar COVID-19 ne. Ta wannan jiha tamu, gwamnati tana iyaka bakin kokarinta na farko dai danganin cewa noman nan bai samu cikas a wannan jiha tamu. Abinda za ta iya yi tana iya, abinda kuma muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya cika mana, muna roƙon shi. Gwamnati tana samar da yanayi na tsaron nan wuraren da suke fama da wannan matsaloli. Kamar mu a nan jiha ba mu samu matsalolin da ake samu a wasu wurare ba, cewa mutane ko sai sun biya su kwashe amfanin gonansu, ko kuma suna samun barazana wanda ba za a ce 100% babu ba, amma abu ne wanda bai kai abin faɗi ba. In ka kalli faɗin jihar Katsina, ka dubi al'ummar jihar Katsina, kashi 100% manoma ne. Saboda haka noman da muke yi ana samun giɓin shi, ana samun cikasin shi, to amma bai kai mu wanda zai zama barazana gare mu ba, saboda gwamnati tana shigowa ciki, ana tallafawa da shawarwari ga manoma yadda za su sa abubuwa masu yi da wuri. Kuma gwamnati a wasu ɓangarorin muna da dazuka ta wanda ba su iya noma a wasu wuraren, an fitar da su an ba su wurare suna nomawa sakamakon abin da suka rasa.
Komi dai take ciki, ka kanga da zaran karfe 6 na yamma ta karatu kafa na so ma daukewa a bisa hanyoyi masu zuwa garin Katsina saboda fargabar waduwa tarkon 'yan bindiga. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Bautar zuciya da ba ta tsira ruwa, ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin aginci kwana
to madalla da fatan an shakata yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ayyukan yan ta'addan daji ke kara ta'azzara a jihar Neja dake arewa maso tsakiyar Najeriya wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana
a yanzu haka dai yan bindiga na ci gaba da gallazawa jama'a a sassa daban-daban na arewacin Najeriya wannan matsala ta yan fashin dajin dai na kara ta'azzara a wasu yankunan karkara na jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya tuni dai lamarin ya jefa dubban mazauna karkarar cikin wani yanayi na tashin hankali domin kuwa da dama daga cikin mazauna karkarar sun tsere sun bar gidajensu saboda wannan tashin hankali na yan fashin dajin kamar yadda wannan da ya kira daga garin Kuimo ta yankin karamar hukumar Mariga da ya nemi a saka sunansa yace sun kwana a saman tsaunuka ne a wayewar garin ranar talatan nan
eh sun shigo da karfe biyu rana kan ayi mashin a takaice dai da yake muna da tsaunuka garin da muke to mun kirga mashin 122 to suka zo suka ta halbe halbe cikin gari aka waje aka bar musu gari yanzu magana ga da nake da kai ina saman tsauni yanzu ga da nake magana da kai kuma ilahirin garin nan babu da adam da ke ciki yanzu aka muka wuni da tsiyamu da ƙananan yara da za a ce ka zo yanzu da za a ce yanzu nan ka zo garin ka gani sai ka ga abin da kila baka taba tunani zai faru ba a duniyar nan da yanda mata da ƙananan yara suke saman tsauni ba abinci ba komi a garin ba kowa ba a takaice za a samu mutum 4,000 zuwa 5,000 a takaice ana saman tsauni a gwamnati ta abin da nake muke bukata nan garin domin yau shigansu garin shiga na uku kenan sun zo cikin azumi sun zo nan bayan azumi sun kashe mutum 30 da wani to abin da muke bukata yanzu gwamnati ta gari ta kawo mana jami'an tsaro tun da wurin sun mai da shi kamar labis na zuwa da dawowa sun gurgu sun tsaya sun talauta mutane cikin garin Kuimo ba adadi sun kwashe ko yau shigar gari suke sun fafata shaguna sun kwashe kadarori jama'a sun wuce da su sannan abin bakin ciki ne da zan gaya maka mutanen nan ko da suke shigowa babu wani jami'an gwamnati da ya dauka daga jiha zuwa gwamnatin tarayya wanda ya taba zuwa ya yi jaje ko kuma ya kawo tallafi magana gada ne da kai yanzu muna daji ne kilomita biyu kuma Allah da ya san wanda sun ka kashe wallahi cikin matsalaci yanzu aka magana gada kai jiki na kace kace ki da shi
yanzu wani hali garin yake ciki
to wallahi ba tsari muna daji magana gada kai da kilomita biyu zuwa uku tsakanin mu da garin nan wallahi ba mu sau abin da ake ciki ba don yanzu haka bindigogin ma muke ji suna kara
kuma da yawa suka zo
wallahi da yawa suke ba tsari da yawa suke gani bam da yake mun riga mun rikice suka ce sai muka kwakwata suka ce to duk wanda bai mutu bai tashi ko muhallin shi sai muka tashi mun to suka gargado mu cewa mu zo wanga jet sai nake a wanga jet za mu yi to ni dai ina haito Allah ya sa da darabarin tsere ko ce ne shoko da gudu ni tsago ta gidan mai gari ni shigo gidajen mutane sai muka tashi yanzu aka magana gidan kamar a jihar Bauchi cikin garin
a can karamar hukumar Mashegoma yan bindigar ne suka dora biyan kudin haraji ga manoman dajin yankin rumbun giwa kafin su ɗebe amfanin gonarsu inji Malam Sani wani mazaunin yankin
a halin da manomanmu suke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda manoman nan suna neman taimako daga gwamnati wallahi saboda manoman da sun tsaya su yan bindigan nan sun sa haraji ne wanda yake idan manomi bai biya ba sun hana shi ya je wurin ya yi aikin gonan shi to shine su manoman suka hada kungiya suka yi buga wannan rike shi suka yanke ma kowane manomi kuɗi da zai biya na wurin idan ya biya su akwai cikin su manoma da akwai shugaba da suka nada idan aka biya aka hada kudin za a baka wannan rifiti shine za ka je gonan ka kana aiki in kana aiki kana rike da rifitin kuma masu aiki ka tura za su rika rifiti din
yanzu mala wannan rifiti da aka rubuta rumbun giwa da na gani a social media da gaske ne
a da gaske ne ran kai da ya ko wanda sai suka shaida maka gaske ne kuma ko wanda suka ba da kuɗi
to yanzu
in suka biyo kuma in baka biya kuɗin ba shine sai to ku dauki mu ku kawo mu to
na'am to yanzu an riga an fara ɗebe amfanin gonan ko da saura
an fara ɗebe wa ko wanda suka ɗebe da yawa wasu sun ɗebe na su dole ya zama aiki din ana zuwa ne ana yi maka in rurin wake ne da an yi abinda ana yi wasu kana sa masu mashin suna kwasowa
na'am to waɗanda suka biya ne suka fara ɗebe ya koko dai kawai karfin hali ake
eh wasu wanda suka biya sun ɗebe wasu kuma na cikin hali duk da haka na wallahi wasu suna ƙaryan hali suna zuwa suna ɗebe
to gwamnatin jiha ta ce kar kowa ya biya ya suka ɗauki wannan sanarwa
dan kai dade gonaki din ta ce ka biya yanzu kaga kayan gonan nan musamman wake ko masara lalacewa zai ko mutanen nan suna iya su zo su samu wurin wuta ma su lalata shi gaba daya
wato su kona wurin
dole ne eh su kona wurin dole ne ya kama musu dole ne su biya saboda wake yanzu in ya kai wa haka ba a yi mai cince shi ba kuma ba a kara fesa mai magani ba zai lalace kwari za su fada cikin shi
na'am to wani daga karshe me zaka ce game da yanayin ɗebe amfanin gona a yankin Mashegun a cikin wannan yanayi
to gaskiya alhamdulillah saboda duk da haka na dai manoma sun yi bakin kokarin su saboda da yawa dai sun riga sun ɗebe nan wanda suke wannan dajin rumbun giwa din ne su ne suka rabu da suke da dan dama wanda ba su ɗebe ba har yanzu gwamnati mutane ana neman taimako har yanzu mutanen nan suna nan cikin dajin nan cikin waɗanda suka ɗauka din nan jiya sai jiya ma suka sako guda wanda yake ma malamin makaranta
shi ma dai Alhaji Yusuf dan baba mai doya da ke zaune a garin Bobi ta yankin karamar hukumar Mariga ya kuka matuka akan wannan matsala ta rashin tsaron.
Mu dai ya zuwa yanzu tun daga ran da aka yi wannan abu har zuwa yanzu ba mu ga wani jami'in tsaro ko wani makamancin abu wanda gwamnati take yake ta turo mana wanda za mu ce gashi daga gwamnati yake har yanzu ba mu gani ba. Da gwamnati za ta ba talakawa dama su kare kansu da wannan za su iya. Da haka din aka yi a ba talakawa dama su kare kansu. Wannan gwamnati kan ai duniya ta sani wannan gwamnati ta kasa. Fata na ina kira ga gwamnati ta duba wannan al'amari ta kawo mana dauki domin abun ya kai lahaula wala kuwata gaskiya.
Dama dai tun a cikin makon jiya ne hukumomi a karamar hukumar Wushishi suka ba da sanarwar rufe illahirin makarantun boko na yankin. Saboda fargabar waɗannan 'yan fashin dajin to hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna iya ƙoƙarin su wajen tabbatar da ganin sun shawo kan wannan matsala inji kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious
yanzu akwai security man ga an tura tun jiya da dare kina muke yi kenan ko yanzu aka mun tura duk 'yan sanda da sojoji ma har da Air Force muna waje ana shirya domin a takule nasu sai kuma Allah zai dora mu akan su
na masu nazari sun ce kaman wayanda ake korowa daga Sokoto Zamfara ne Katsina su ne suke yi wannan ba mu sani ba ko akwai wani mataki da za ku dauka na haɗin gwiwa da jami'an tsaron can saboda a tare su
eh muna haɗa gwiwa kuma yanzu na riga na kira shi commissioner na Sokoto na yi magana da shi kuma yanzu kuma mun tura wadansu jami'an tsaro a wajajen bangaren su a cikin border tsakanin mu da Sokoto da Niger da Kaduna ma har Kaduna
na'am
so da inda an ga su tafiyan su a ga mana da wuri musaya da zamu tattare su yayi ko Allah zamu samu nasara
tene dai masana harkokin tsaro suka buƙaci hukumomi a jihar Niger da su ƙara jan damara wajen tare 'yan fashin dajin da ake korowa daga jihohin Sokoto Zamfara da kuma jihar Katsina da Kaduna Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to madalla a gaida na batsari yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako ya sake dawowa da labaran wasanni
a takaice
kuma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda a ƙarshen makon jiya ne albarkacin bikin cikon shekaru 63 da Niger ta zamanto jamhuriya shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya halarci wasan sada zumunci tsakanin tsohon 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Niger MENA National da takwarorinsu tsohon taurarin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka cikinsu hadda JJ Okocha na Nigeria da Antoine Bell na Kamaru da Hajji Diouf na ƙasar Senegal
Senegal da sauransu, inda aka tashi wasan da ci 3-4 a nasarar da tsohon taurarin nahiyar Afrika suka samu gaban takwarorin su na jamhuriyar Niger. Kuma kusancewa hilin kwallon kafa na Star General Sani Kunce na bambirin yamai ya cika makil da ƴan kallo da suka je kallon wannan wasar. Duk dai a jamhuriyar ta Niger, kusancewa an ci gaba da wasannin kwallon kafa na Super League Professional na kasar. Kuma an yi wasanni kamar haka: AS Garde National du Niger tawa AS Fantasozoji Cibiyu da daya, sai Sahel Sporting Club da bambirin yamai ta shaka shi 1-2 a kan Nora Sing Bukoki ta yamai. AS Nigelec ta wutar lantarki tawa Irana ta kamfanin hako ma'adani uranium ta Arlet Shar Agadez Cibiyu da nema. AS Police ta ƴan sanda tawa Espoir ta Zandar ci 3-2. AS Sony Deptaman Peter ta yi B2B da Akokana Football Club ta Arlet Shar Agadez. Olympic Football Club ta shaka shi 1 da Banza Hannu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale CGS tawa da ta shaka shi a hannun AS Douane ta yamai da ta mata Cibiyu da nema. Idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Niger, AS Nigelec ke kan gaba da maki 24, ta biyu AS Garde National da maki 20, ta uku AS Douane da maki 19, ta hudu AS Police da maki 16, ta biyar ES Gendarmerie Nationale da maki 16, ta shida ita ce Akokana ta Arlette da maki 13, sai ta bakwai Sahel Sporting Club ta Yamai da maki 11, ta takwas Espoir ta Zandar da maki 10, ta tara Racing Bukoki ta Yamai da maki 10, ta goma AS Fan ta Sojoji da maki 9, sai ta 11 Olympic Football Club ta Yamai da maki 9, ta 12 AS Sony Dep ta Manpeter da maki 8, ta 13 ita ce Irana ta Arlette da maki 7, Hotel Bundi ta baya ita ce GS Tawa da maki 6 kawai. Har yanzu dai a jamhuriyar Niger, kusancewa yanzu haka dai aski ana iya cewa ya kawo gaban goshi, domin a ranar 24 in Allah ya kai mu ranar Juma'a ta wannan makon, ce za a bude wasannin gargajiya na kokowa ta kobi na kasa, wanda a wannan shekara babban birnin Yamai zai karbi bakuncin sa. Ku dai san cewa kowace jaha daga cikin jahohi 7 da babban birnin Yamai 8 za su kawo ƴan wasan kokowar gargajiya din su 10. Kenan ƴan wasan kokowar gargajiya 80 ne da suka hito daga jahohi 8 na jamhuriyar Niger za su damsa domin lashe takobi na kasa na kokowar gargajiya na wannan shekara. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Nigeria.
To a gaida Malam Haruna. Yanzu kuma ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi yau Talata kan mahimmancin yin rigakafin COVID-19 da kuma bayyana sabbin matakan da gwamnatinsa take ɗauka na shawo kan annobar. Ganin yadda adadin waɗanda suke kamuwa da cutar corona ya ruɓa abin da aka gani watanni 2 da suka shige, yayin da silisan waɗanda suka kamu da cutar suke ɗauke da nau'in Omicron. Wani mutum a jihar Texas ya zama mutum na farko da ya mutu sakamakon kamuwa da nau'in corona Omicron, nau'in cutar da aka fi kamuwa da shi yanzu haka a Amurka. Jami'an kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Harris sun ce mutumin ɗan shekaru 50 bai yi rigakafi ba, kuma yana fama da waɗansu cututtuka da suka jefa shi cikin hatsarin tsanantar cutar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi jerin gwano kan titunan birnin Kabul a Afghanistan yau Talata, suna neman Amurka ta saki ƙaddarorin Afghanistan da ta sa wa takunkumi. Masu zanga-zangan sun taru a kofar ofishin jakadancin Amurka, suna rera taken kin jinin Amurka ɗauke da kwalaye da ke cewa a ba mu kuɗinmu da aka hana mu taɓawa, a bar mu ci abinci. Waɗansu cibiyoyin kasuwanci kuma sun gudanar da tasu zanga-zangan, suna kira ga Washington ta cire takunkumin da ta kakaba kan asusun ajiyar ƙasar da ke ƙarƙashin ƙasashen waje. Bisa ga cewarsu, al'umma Afghanistan ne suke ɗanɗana kuɗa su da wannan takunkumi.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu dake da wani sabon shiri. Yanzu a madadin alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yako Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.